Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 31 ga watan Janairun shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Babu Yakub makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump yayi jawabi akan hali da ƙasa ke ciki a jiya Talata inda ya ba wa sojojin Amurka. Sannan jam'iyyar Democrat mai adawa a ƙasar Amurka kuma ta maida martani ta bakin wakilin Massachusetts da ake kira Joe Kennedy. Wakilan kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya a jiya Talata kuma sun sabunta takunkumin makamai a kan jamhuriyar Afirka ta tsakiya da shekara guda.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ci shugaban Amurka Donald Trump yayi jawabinsa na farko ga Amurka kan yadda halin da ƙasa ke ciki.
The state of our union is strong. Together we are building a safe, strong, and proud America. We have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone.
Rundunar sojin saman Najeriya ta maida martani ga zargin da kungiyar Amnesty International ta yi mata.
Rundunar ba ta jira din yadda kungiyar Amnesty International ta samo bayani daga majiyar marasa tushe ba. Kawar jami'anta sun danna hakkin bil'adama a numan jihar Adamawa.
Kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Sabi Imam Aliyu zai gabatar, amma duk wannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. A jawabinsa na farko akan hali da ƙasa ke ciki a jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa sojojin Amurka. Ya taɓo batun wani ɗan yaro mai shekaru 12 daga jihar California wanda ya dantsa tutocin Amurka 40,000 akan kabarin tsofaffin sojoji waɗanda suka mutu a filin daga a ranar tunawa da tsofaffin sojojin ta ƙasa. Wannan yaro mai suna Preston Sharp ya samu girmamawa inda kowa yake tsaye ana yaba masa. Shugaban ya kira ga majalisar dattawa da ta ba kowane jami'i na gwamnatin sa ikon yaba wa ma'aikata na gari ta hanyar ba su kyauta kuma ta yi waje kuma su iya su yi waje da ma'aikata da suka ci amanar ƙasa kuma suka gaza biya wa Amurkawa bukatunsu. Shugaban na Amurka ya kuma yi jawabi a kan yadda Amurkawa ke haɗa kai yayin da ƙasar ta faɗa cikin wani bala'i, amma sai ya ce,
"But it is not enough to come together only in times of tragedy. Tonight, I call upon all of us to stand."
Yace bai wadatu mu haɗa kai a lokacin bala'i kaɗai ba. A wannan dare ina kira ga kowane mu ajiye bambance-bambancen mu, mu nemi hanya ɗaya da za ta haɗa kanmu. Mu yi wa jama'ar mu aiki, wannan shine abu mai muhimmanci saboda su waɗannan mutane suka zaɓo mu musu aiki. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma yi kira ga majalisar dokoki da ta kafa dokoki da za su tabbatar da taimakon Amurka da take baiwa ƙasashen waje sun je ne ga waɗanda suke kiran abokan da yake kiran su abokan Amurka kadai waɗanda suke mutunta manufofin Amurkan. Trump ya ambato cewa ƙasashe da dama da suke samun taimakon biliyoyin daloli daga Amurka wanda Amurka take bayuwa a ƙasashen waje, amma kuma su ne su waɗannan ƙasashen suka ki bada goyon baya ga shawarar da Amurka ta yanke na ɗaukan birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila.
Dan majalisar wakilai Joe Kennedy na uku na jam'iyyar Democrat mai wakiltar Massachusetts ya maida martani kan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi ga ƙasa. Yace muna nan birnin Fall River na jihar Massachusetts, birnin da Amurka ke alfahari da ita wanda bakin haure suka gina ta. Yace mun ga tattalin arziki da saka jari yayi tashin gwauron zabi, amfanin masu zuba jari yayi kyau sosai, kamfanoni sun samu kazamar riba amma kuma suka gaza raba amfani ga ma'aikata. Mun ga gwamnati ta yi fafutukar ganin ta ci gaba da gudanar da ayyukanta. Kasar Rasha kuma ta zo ta yi dumu-dumu ta shigo kuma ta yi katsalandan a demokradiyar mu. Ana yaki akan kare muhalli. Ya ci gaba da cewa
politicians can be cheered for the promises they make. Our country will be judged.
Za a iya yin shewa ga alƙawarin da ƴan siyasa suka dauka, amma kuma za a yanke wa ƙasa hukunci akan alƙawarin da ta cika wa jama'arta. Muna da nazarin jawabin na shugaba Trump bayan labaran duniya.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata ta sabunta takunkumin makamai a kan jamhuriyar wato Afirka ta tsakiya kenan da shekara guda, kuma ya yi ƙarin wani ma'auni da zai kai ga ƙarin sabbin takunkumai. Kudirin da Faransa ta gabatar ya samu amincewar baki ɗayan wakilan kwamitin bancin ƙarin lokacin takunkumin. Kudirin ya kuma yi Allah wadai da amfani da addini da ƙabilanci da ake yi wurin iza tashin hankali. Ya ce duk wanda ya aikata irin wannan laifi zai huskanci jan kunni. Rura wutan tashin hankali wata babban annoba ce ga jamhuriyar Afirka ta tsakiya, kuma shi ne haddasa tashin hankali da ya sanadiyar jikata fararen hula da dama da ma wasu dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, in ji wakilin Faransa a kwamitin sulhun Francois de la Tour. Ya ce ƙasar Afirka ta tsakiya ba za ta zauna lafiya ba muddin za a ci gaba da rura wutar tashin hankali, kuma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai dauki alhakin kulawa da hakan. Ƙasar Afirka ta tsakiya ta fada cikin tashin hankali tun bayan da 'yan tawayen musulmi suka hambarar da shugaban ƙasar Krista. Mabiya addinin Krista kuma sun maida martani wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane daga dukkan bangarorin. Kano kuma ɗan gudun hijira Dubai na musulmi suka arce zuwa Kamaru da kuma ƙasar Chadi.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Syria, Stephen de Mistura, ya ce masu tattaunawa samun zaman lafiya a birnin Sochi na ƙasar Rasha sun amince da kafa wani kwamitin da zai shirya daftarin sabon ƙudurin tsarin mulkin ƙasar. Stephen de Mistura ya faɗa manema labarai a New York ta wayar tarho da daren jiya Talata daga otal cewa waɗanda suka shirya zaman tattaunawar da suka haɗa da ƙasar Rasha da Iran da kuma Turkiya, kowannensu sun ba shawarar sunayen mutane 50 wakilan kwamitin da za a kafa. Ya ce za su haɗa wakilai daga gwamnatin Siriya da na 'yan adawa da ma masu zaman kansu. Dimistura ya ce ya himmatu wurin tabbatar da kwamitin kundin tsarin mulkin, sai dai ƙwararren jami'i na diplomasiya bai ba da bayani a kan lokacin ƙayyade sanar da tsarin da ya yi ko ranar da kwamitin zai fara zaman shirya kundin tsarin mulkin ba. Ya kuma tabbatar da cewa aiki suna aiki tare gabansu, wato ai mai sarƙaƙiya, amma kuma ya ce sun yi imanin za a samu ci gaba a kan wannan. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. Kamar yadda aka ji a labaran duniya, a daren jiya Talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabinsa na farko kan yadda halin ƙasar ke ciki. Jawabin shugaban Amurka mafi mahimmanci a shekara. Kan jawabin ne na tattauna da Farfesa Yusuf Alhassan, inda na fara tambayar sa yadda ya ga jawabin na shugaban Trump na farko.
To, alhamdulillah, gaskiya na farko zan ce ban taɓa ganin sa ma wato tun da ya hau mulki misalin shekara guda da yadda ya yi bayani a natse kamar wannan lokacin ba. Da alama ba shakka wannan da ya ɗan shirya, babu irin hargitse wannan tasa ko ruɗu ko makamancin wannan. Gaskiya ya in ka gan shi wato a tsanake a hankali, kuma ya faɗi duk abubuwan da yake so ya yi faɗa ko jawaban da yake so ya yi wa ƙasa gaba ɗaya.
Akwai wasu 'yan majalisun jam'iyyar Democrat da suka ki wato da suka ki halartar jawabin na Trump suka yi masa bore. An taɓa samun wasu da suka taɓa yi wa shugaban Amurka haka ko a tarihi?
A gaskiya a tarihin ƙasar nan na shekaru fiye da 150 da kafata. Wannan zance ne dai a fahimta ta shine lokaci na farko da aka samu sabon shugaban kasa wanda bai wuce shekara ɗaya ba, kuma shine lokaci na farko da zai yi wa kasa jawabi da kuma duniya gaba daya a matsayin wato Amurka yadda take. A ce har an sami wasu daga cikin 'yan majalisa sun yi bore kuma su tsaya sun saurare shi, banda ma yana cikin magana ma akwai kamar yadda na gani wani ko wani daga cikin ɗan majalisa ya fito ya yi ficewarsa wani baki ya abin nan da sauransu, saboda gaskiya abubuwan da yake faɗa da alama bai masa daɗi ba.
Farfesa, a jawabin Trump ya bayyana wasu nasarori ta fannin tattalin arziki da ya ce an samu. Shin Amurkawa na ganin bunƙasar tattalin arziki a ƙasa kuwa?
Tawai an ce da kare ana biki a gidan kwicin gani a ƙara. A gaskiya Amurkawa ba su ga wannan ba. Misali kamar yadda kai bayani cewa ya faɗa cewa wato akwai wato ƙasar nan yanzu za a samo mutane kamar miliyan 2.4 ayyuka wanda suke za su ba da kyakkyawan albashi.
Trump ya yi magana kan batun haɗa kan Amurkawa a zaman tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Shin kana ganin zai iya yin amfani da abin da ya faɗa wajen haɗa kan Amurkawan nan gaba?
To, wannan a gaskiya zai wuya. Saboda me, idan ka duba wato tun daga ran da aka rantsar da shugaba Trump har zuwa yau, ni a tarihin ƙasar nan ban taɓa ganin shugaba wato wanda gwamnatinsa take tambal ko ta yi tambal ba irinsa. Ka tuna daga ran da aka fara da aka rantsar da shi, daga ran nan mutane suka ringa tawaye ba ma irin mata a ƙasar nan, kuma ran da ya cika shekara guda a ran nan ma an yi tawaye a ƙasar nan, mata bangare wato group da yawa.
Bamu tsallaka wani batu kuma batun baƙin haure. Trump ya yi kira a samar da sauyi ga tsarin shigowar baƙi na Amurka. Kana ganin zai iya cimma wannan buri da ya daɗe yana magana a kai?
Wato ya ika wato a cikin abubuwan da ya faɗa kafin ma an sa maka wannan tambaya, ya ka san akwai, ya ce yana da priorities da yake da su. To a cikin priorities din nan kamar guda 10 na lissafa wanda wannan canji da yake so ya kawo na wato bakin haure da sauransu, wato gaskiya ba na jin zai yi, saboda dukkanin wato jam'iyyar guda biyu, Democrat da Republicans, kowannen su ya ja daga daga wato yadda ya yi ba da shirin nasa.
Daga ƙarshe, Trump ya yi magana kan barazanar da Amurka ke fuskanta daga Koriya ta Arewa. Ya kake ganin lafazin da ya amfani da shi idan aka kwatanta da wanda ya amfani da shi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar ta gabata?
Yayi kamar yadda ce maka, wannan yayi magana a matsayin ta shugaba tunda yayi nuna rancen cewa wato sojojin ƙasar nan ya nemi musu albashir, za a sake gina wato makamai na ƙara dangi iri-iri wanda yake duk wata ƙasa da ta yi barazana ko ta nemi ta kalubalanci Amerika wato za ta ɗanɗana kuɗarta.
Farfesa Yusuf Alhassan kenan na jihar Missouri. Farfesa, mun gode kwarai da gaske.
Masha Allah, wasu filguma.
To, daga Amurka kuma sai Najeriya, inda hedkwatar da sojojin sama ta mai da martani bisa zargin da kungiyar Amnesty International ta yi mata na cewa ta karkashe fararen hula yayin rikicin makiyaya da manoma a noman jihar Adamawa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The Nigerian Air Force seems highly disappointed at Amnesty International.
Kakakin hedkwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya ke nana da cewa rundunar bata ji daɗin yadda ƙungiyar Amnesty International ta samo bayanai daga majiya marasa tushe ba, cewar jami'anta sun danna haƙƙin bil'adama a noman jihar Adamawa yayin rikicin da aka yi tsakanin makiyaya da manoma.
The Nigerian Air Force aircraft did not kill.
Jirgin yakin sojojin saman Najeriya bai karkashe ko rurrusa dukiyoyi a numan ba kamar yadda aka yi zargi, domin muna sane da nauyin da yake kanmu na kare dukiya da rayukan jama'a da ma samar da tsaro.
The defense of life and the provision of security.
Tunda ka ce jirgin yakin bai aikata wani abu da ba daidai ba, ko zaka gaya mana abin da ya faru?
Crisis going on somewhere around Norman and Nigerian Air Force.
Abin da ya faru shine rikici ne ya barke a garin Norman, sai aka nemi sojin sama su kawo dauki don marawa sauran jami'an tsaro dake kasa domin lamarin na neman ya su kurkuce. Lokacin da jirgin yakinmu ya iso garin Numan, ana nan ana ta kashe-kashe da kone-kone. Ba wai magana ce na faɗa tsakanin bangarori biyu kawai ba. Wasu 'yan daba ne muka hango ta sama suna ta kone gidajen jama'a, kuma muna da nauyin kare jama'ar. Waɗannan 'yan daba kuma sun ƙara yin gaba suna tunkarar cikin garin na Numan gadan-gadan don ci gaba da aika-aikarsu. Shi ne jirgin yakinmu ya yi amfani da ƙarfin da bai wuce kima ba don tarotsa su, amma su waɗannan 'yan daba suka fara harbi da nufin samun jirgin namu. Daga nan ne fa sai muka nuna musu da gaske muke yi, domin kuwa mun dira musu. Kuma da ba dan mun yi hakan ba, da irin jirgin da za a zubar, da Allah ne kaɗai ya san abin da zai faru.
What would have happened is that there would have been much more loss of life.
Rundunar sojin saman Najeriya ta ce rahoton na Amnesty International bai da sai hanci.
There was no attempt by the Amnesty
dalilin shi ne Amnesty International ba ta yi ko yunkurin jin ta bakin rundunar sojin saman Najeriya ba domin a gaya mata ga abin da ya faru ko ga abin da bai faru ba. A don haka rahoton nasu mai fuska ɗaya ne, bai da sai hanci, kuma wani yunkuri ne na keta mana haddi.
And obviously an attempt to embarrass the Nigerian Air Force.
Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kama san adawa san gori so so shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkashe fagen daga ina so ya kamani karku mai gani mata. Kama san adawa san gori so so shawa cikin dawa filin daga
so a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 12 da minti 17 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya. Cikin shirin akwai wani darasi da gwamnatin shugaba Buhari za ta ɗauka daga wasiƙar Obasanjo, abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an naki tara cif da shugaba Obasanjo ya sanarwa duniya wasiƙa da ya rubuta a shugaba Muhammadu Buhari, inda a cikinta gefe ɗaya yake yaba sosai musamman wajen kasa harkan ƙasa, in ji shi mai da gwamnatin da ƴan uwa da abokan arziki da kuma rufa-rufa kan waɗanda suke aikata ba daidai ba cikin wannan gwamnati. Wasu masu sharhi suna ganin akwai sakacin gwamnatin ta Buhari ainun har aka kai leta ta buka wajen aza ƙasa kan turba mai kyau a ƙoƙarin ganin ƙasar ta dogara da kanta waje ta fuskar samar da abin. Irin waɗannan duka gwamnatin waje bayyana ayyukanta da kanta. To, na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, shi ne sai ya kallon wannan wasiƙa ta Obasanjo?
Na farko dai shi a karan kansa in ka duba shi za ka ga wato mutum ne wanda Allah ya bai wa dama ta farko dawowar wannan zubin demokaradiyya, wadda ya kamata ya kai ƙasar dukkan inda yake so ya kai ta. Duk wani tunaninsa a baya tun bayan saukarsa daga shugabancin ƙasa a mataki na soja, da duk wasu fifikensa da iyu da hange-hangensa, sai Allah ya ba shi dama na ɗora ƙasar akan turbar da demokaradiyya mai kyau, amma sai bai yi ba. Asali ma wato zubin mulkinsa na farko kusan bai taɓuka wani abin a zo a gani ba, amma yana ce ya koma karo na biyu. Kuma har ya gama karo na biyu, wato matsalolin da ya haifar wato kusan sun kusa rinjayar duk wani alheri da ya kawo. Ya fito ba komai, ya tsoro demokaradiyyar a turbar ƙabilanci da ɓangaranci da kuma wato tsananin keta da rashawa da cin hanci, duk da cewar ya nuna cewa yana yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma kama karya da ƙin bin umarnin kotuna. duwa nan a illoli ne da iya demokradiya suna nan a rubuce kallon da ake musu daban
to
kuma kallon da ake kai har yanzu da ba a gama ba
to to Dr. Dukawa idan aka koma bangaren ita wasikar kuma da ya rubuta akwai wani abu da ya fada a cikin wasikar nan wacce ita wannan gwamnati za ta iya dauka ta yi gyara akai
kware da gaske abubuwa da yawa ma kuwa
to
ka ajiye cewa duk da cewa shi ba wani sahihin mutum bane to amma abubuwan da ya fada wajibi ne a tsaya a kalle su abubuwa ne waɗanda masu kaunar gwamnatin da yawa sun faɗe su don haka wajibi ne a tsaya a kalle su alal misali ya ce yaudarar kai ce a ɗauka cewar komai kalau a gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari kuma haka magana take dole akwai matsaloli ya yi bayanin cewar gwamnatin ba ta sauraron shawarwarin da ake bata kuma za ka ga cewar mutane da yawa waɗanda suke ƙaunar gwamnatin da na jikin nata ma ƙwai ne ba sun yi maganganu da yawa da shugaban Muhammadu Buhari ya sa auduga ya kai kunnensa yake ɗauki mataki ya yi magana kan cewa kamar ana yin ɗauki daidai wajen yaƙi da rashawa da cin hanci wato ana zaɓar waɗanda suke nesa da gwamnatin a ɗau mataki a kansu waɗanda suke kusa da gwamnatin a gaza ɗaukar mataki har ya ba da misali da irin yadda abubuwa suka faru game da dawowa da Rashid Maina
akwai wannan zargi da cewa gwamnatin ta yan uwa da abokan arziki ne ban sani ba akwai gaskiya a cikin wannan zargi
to aƙalla dai wato na ɗan ƙansa na makusantansa waɗanda ba za ka iya wato ganawa da shugaban ƙasa ba sai ta kansu za ka tarar cewar makusanta ɗin ne yan uwa ne da abokai ɗin ko da kuwa watakila in aka faɗaɗa watakila dokokin ƙasa da suka wajabta cewa dole sai an samar da wakilci yanzu kamar naɗe-naɗen ministoci ai ba yadda aka yi dole kowace jiha aka ba ta wakilci to amma dai waɗanda wato aka dinka zaɓa a naɗa su mukamin da ba sai misali wato an bi wannan ƙa'ida ta naɗa ministoci ba to gaskiya an naɗa an yi la'akari da sanayya ɗin mai yawa da yawa mutane aka ɗaga za a gane cewar ga dali ga wato alaƙar su da shi Shugaba Muhammadu Buhari fiye da watakila a ce ga yawan waɗanda su kuma cancantar su aka bi aka naɗa su
to amma shugaba na kare kansa misali game da naɗi na baba nan na shugaban hukumar laikin asiri ta ƙasa shugaban hukumar wato ɗan sandan farin kaya kusan wannan ma daga jiharsa mutumin ya fito waɗannan na daga cikin abubuwan da ya sa waɗansu suke kallo suke duba ba su yi wannan zargi an san cewa watakila wanda aka naɗan ya cancanta wanda suna cewa duk da haka a yi Najeriya da girmanta da yawan jama'anta ba za a ce kawai sai a jihar Katsina ce za a samo irin waɗannan mutane da za a naɗa ba.
Wannan maganar haka take ko da kuwa wani zai ji cewar ai haka tsohuwar gwamnatin da ya gada ta tsohon shugaba Jonathan ta yi sai tun da dai wannan al'amarin kuskure ne sai bai halatta a ce an yi irinsa ba wajibi ne a ce an fata ƙa'idar gwamnati an bi doka saboda maganar wakilcin nan cewar kada a bari gwamnati ta zama kamar wato ta wata al'umma ce kaɗai a Najeriya ban da waɗansu wannan wani abu ne wanda yake ina nan a tsarin mulki abu ne wanda ita an yi wasu dokokin da za su taimaka wa wannan abin da yake tsarin mulki an kafa hukuma ta kutum da guda wacce za ta taimaka ta ga da za a yi a ga an kaucewa hakan wajibi ne a yi shi kuma wannan bai zai rasa alaƙa da takaita wato naɗe-naɗen ba ga hannun waɗansu mutane ƙalilan a madadin jam'iyya yanzu da jam'iyya ce take ba da shawarar yadda za a yi da sanji da dole ta yadda ta buɗe ofis a ko'ina a ƙasar yadda take da wakilci a ko'ina yadda ta tsara aka je aka yi campaign a ko'ina to dole tana da waɗanda ta sani a ko'ina ɗin waɗanda za ta ba da shawarar su a ga cewar hoton ƙasa ake da shi yanzu. Saboda waɗanda suke bayarwa ƙalilan ne ya daidai iya ilimin su suke bayarwa.
shugaba Obasanjo cikin wasiƙarsa yayi zargin cewa kusan shugaba Buhari ya danka gwamnati a hannun waɗansu waɗanda ba su ne zababbu ba. Wannan na daga cikin rauni da gwamnatinsa take fuskanta. A haka ake kallon lamura a ƙasar?
Eh, haka ita yi. Inda kamanta ba mai ɗakin shugaban ƙasa da kanta ita ce ta fara wannan kukan ta haska, amma ba a ɗauki abin da muhimmanci ba. Suna nan waɗanda ake magana a kansu su ɗin ne dai suke cewa da yadda za a yi da abin da ba za a yi ba. Da kuma wannan wani abu ne da ya kamata a kalle shi. Ko a ce ci mutuncin gwamnatin da mutuncin shugaban gwamnati da jagorar gwamnatin a da cewa an yi gyara a kan wannan.
Akwai lokaci da shugaba Buhari zai iya yin ya juya akalar gwamnatinsa ta zamanto yadda ake mata tsammani?
A gaskiya dan lokaci da akwai lokaci. A watan farko muke na shekara 2018 wanda 2018 saboda haka yana da wata 12 dindi da zai iya yin gyare-gyaren da ya kamata. Kuma tun da Allah ya sa yanzu gwamnati tana samun kuɗi, musamman farashin man fetur yana da tashi, gwamnati tana samun kuɗi. Idan ba zai ja kafa ba, ya yi madadi gyare-gyaren da ya dace, ya saka waɗanda suka dace, ya ba su wato goyon bayan da ya dace. To a wata 6 zuwa 10 za a ga canji, kuma cikin sauƙi 'yan Najeriya za su yafe masa domin suna da tarihin lafiya da dukkan wani wata wahala da suka sha a baya.
Masu haro duka da kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako. Sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano da kuma Chubahiro Diodore da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali Zandakita in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba baya da mana takaitattun labaran duniya.
Majalisar Wakilan Catalonia sun ta tsige shirin da take yi na sake zaben Caspic Damon shugaban kungiyar ɗan gundumar na ɗan awarin Spain a matsayin shugaban yankin. Shawarar da kakakin majalisar Roger Torrent ya yanke a jiya Talata ta zo ne kwana guda bayan da kotun kolin Spain ta yanke hukunci akan Pic Damon cewa za a iya zaɓensa kuma a rantsar da shi ne yayin da yake zaune a gaban majalisa a Barcelona. Pic Damon ya arce ne zuwa kasar Belgium a bara, kuma yana fuskantar yiwuwar a tuhumarsa da yin tawaye da kuma tada hargitsi biyo bayan rashin nasara da majalisar ta yi a baya waje ta gaza ayyana cin gashin kai daga Spain a cikin watan Oktoba. Kotu ta kuma yi kashedi ga manyan wakilan majalisar wakilan Catalonia cewa za a iya tuhumar su da aikata laifi idan har suka bari aka kada ƙuri'a akan wanda ba shi kusa. Duk da wannan shawaran, Torrent ya ci gaba da bada goyon baya ga shugaba da ke gudun hijiran. Ya ce ba zai bada shawaran wani dan takara fiye da Pic Damon ba. Inji Torrent ya ce Pic Damon na da cikakken ƴanci na a zaɓe shi. A jawabinsa na farko akan hali da ƙasa take ciki a jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa sojojin Amurka. Ya taɓo batun wani ɗan yaro mai shekaru 12 daga California wanda ya datsa tutocin Amurka akan kabarin tsofaffin sojoji.
To madalla, a gaishe ka. Kafin mu yi sallama, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Yakubu Hamza Darazo, tsohon accountant Special Education Management Board na Bauchi, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya. Allah ya ji kansa ya ba da kuma hakurin juriyar rashi. Masu sauraron mu, an mika ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu rahotanni da mu samu damar kawo su ba a yanzu ba. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makir da ya ci na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mark wanda ya daidaita mana sauti, Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.